Adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bangai su ta addinin musulunci a yau muna shida kenan. Biyar ga watan Sha'aban hijira 1446 muna hudu a watan biyu shekara ta 2025. Allah ya kaddara muna haduwa a masallacin Muhammad Tasi'u Foundation a garin Gumel. A karanta littafin kitabu tauhid li Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab muna bayani a cikin babin da malam yace bayanu shay'in min anwa'i sihir bayani akan nau'ikan abubuwan da suke da alaka da sihiri ko kuma kasakasan sihiri abubuwan da za su iya fadowa a ciki wancan satin mun yi ta'arifin sihiri da yadda malamai suka kasa ko da za a gano sihiri ta hanyar ta'rifat na malamai sai kuma hadisi na farko wanda malam ya kawo a babi wanda muka cire abubuwa guda uku akwai al-iyafa akwai at-tarqu akwai at-tiyara wadannan abubuwan uku da muka yi bayani dukansu a wancan satin kowanne yana fadowa cikin nau'in sihiri ne ko tsafi ta'allaka abu da sunan tsuntsu ko da kukan tsuntsu ko da tasirin shi ko da tafiyar shi ko da lokacin zuwan shi wani abu zai faru ko ya samu wani abin sihiri ne sannan in an firgita tsuntsaye sun yi dama ko sun yi hagu akwai alkhairi ko akwai rashin alkhairi wani abin shi ma sihiri ne sai kuma canfi abin da yake na banda ya shafi tsuntsaye wadancan za a iya samun alkhairi ko rahin alkhairi a ciki wannan shi kuma atiyara galibi mummunan abu ne duk inda ka ji shi mugun abu ne hadisi na biyu a babin shi ne wanda zamu tashi a kansa a yau wanda malam yace wali abi daud abu daud ya rawaito wani hadisi wan nasa'i da imamun nasa'i wa ibn hibban da ibn hibban fi sahihihi al musnad minhu a cikin ingantaccen littafin shi al musnad ko kuma wancan hadisin na sama kenan na yanzu kuma sai yake cewa an ibn abbasin radiyallahu anhuma qala hadisi na gaba ababin yace abdullahi dan abbas ya rawaito shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsarar amji tabbata a gare shi yace man iqtabasa shu'batan minan nujumi faqad iqtabasa shu'batan minas sihri zada ma zada rawahu abu daud wa isnaduhu sahihun hadisin da Ibn Abbas ya rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man iqtabasa iqtibas shine ka tsakuri wani abu ko ka yanki wani abu sai ya ce to duk wanda ya tsakuri wani abu daga cikin taurari gungun taurari duk wanda ya tsakuri wani abu daga cikin shi to ya tsakuri wani yanki ne na sihiri da tsafi in ya ƙara to zunubi da bala'i ya ƙaru daga lokacin da mutum ya tsakuri wani abu cikin ilimin taurari to ya fara tsakurar wani abu na tsafi da sihiri in ya ƙara ƙwarewa ya ƙara wa kansa bala'i in ya ƙara ƙwarewa ya ƙara wa kansa bala'i to masu sharhi sai suka kalla kenan duk abin da muka gani na taurari ko kuma muku kuma hadisin mani katabasa me ake nufi da jinka shine aka ce iktibas at-ta'allum duk wanda ya koyi wani abu daga yanki ko daga ilimin taurari to ya tsakuri wani ilimi ne cikin ilimi na tsafi da ake tsafi da shi zada ma zada idan ya ƙara to ya ƙara cikin abin da yake ƙaruwa na sihirinsa so sai aka ce dukkanin ilimin taurari ne in ka ɗauka tsafi to ya za ka yi da Allah maɗaukakin sarki da yake ba da labarin wasu taurarin in ka gansu adan sama ake yi da su wasu taurarin Allah ya ce alamomi ne da kuma su matafiya ke gane tsarin tafiyarsu wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun alamomi ne a sama duk masu tafiya ko a ruwa ko matukan jirgin sama ko masu tafiya a kungurumin sahara da waɗannan taurarin suke lissafi in tauraro yana guri kaza to hanyata tana guri kaza tsakanin tauraro kaza da tauraro kaza in na tsaya na kalli hannun dama ko hannun hagu to hanyata tana tsakanin kaza wannan duk yadda girgin ruwa yake tafiya inda an yi amfani da wannan baya bata haka duk yadda fadin sahara take baya bata yasa masifiya na da dole ne suna da ilimin taurari to wannan hima tsafi suka koya sihiri ne sai malamai suka tattauna wanda na dauko kadan daga cikin maganganunsu suka ce al murad ilmun nujum wa laysa al muradu an nujumu anfusaha yace abinda ake nufi malikata basa shu'batan minan nujum ana nufin ilimin taurarin ba su taurarin akan su ba duk wanda ya koyi ilimin taurari kamar ya fara arraba kansa ne zuwa masifar sihiri da tsafi ba wai taurarin akan kansu ake magana ba la'anna nujuma la yumkin an tuqta basa wa tuta'allam domin su taurari ya zaka tsakure su wannan taurarin da Allah ya so a sama ta ya zaka tsakuro su ba zaka iya ba amma abinda ake nufi koyan su da koyan ilimin su wal muradu bihi huna abinda ake nufi da iktibasi anan ilmun nujumi alladhi yustadallu bihi ala alhawadith alardiyya fa yustadallu masalan biqtirani an-najmi al-fulani bin-najmi al-fulani ala annahu sayahduthu kadha wa kadha yace abinda ake nufi shine ilimin taurari wanda da shi masu taurarin suke ganowa abinda zai faru a doran kasa zaka in ka je wajen masu duba ko masu ilimin taurari zai ce maka tauraro kaza mai suna kaza zai fito a ranar kaza a wannan ranar akwai wani tauraro da zai fito in aka samu haduwar tauraro kaza da tauraro kaza to ba a cin nasara in kasuwa ce zaka bude za a ce ma ba nasara in shago ne ba nasara in aure ne ba nasara in tafiya ce ba tansara yanzu kaga kenan wannan ilimin na taurari da sunan taurari da aka koya ana fassara wani abu da yake faruwa ne a doran kasa da shi to irin wannan sihiri ne tsafi ne ba a amfani da shi da wannan ko kuma kawai in ka dauke kai kaga tauraro kaza kaza an ce maka wannan tauraro ne a ce mai wutsiya ko har bahaushe ma na da tauraro mai wutsiya so idan ya ga tauraro mai wutsiya galibi abinda zai faru to babu alkhairi a irin waɗannan lokaci din ibnu rajab al-hanbali sai yake cewa ba din ilimi bane na taurari yake zama matsala ko yake zama towa tsafi akwai ilimin da yake an izini akan shi an ba da dama yana yace wal ma'zun fi ta'allumihi ilmi at-tasir la ilmi at-ta'sir wanda aka ba da dama a koya shine ilimin yadda taurarin suke fitowa yadda suke tafiya da gurin da suke zama da burjin su da in suna guri kaza alama ce ta lokacin sallah in sun yi guri kaza alama ta wata zai fito ko alamar wata ya fito waɗannan shine abin da ake koya ilmu tasir yadda taurarin suke tafiya da yadda suka gudana da yadda Allah ya tsara halittar su wannan shi ake nufi la ilma ta'sir ba ilimi na tasirin da tauraro yake da akwai ba ba wani tauraro da in ka kalle shi zai samar da tasiri kaza ko abu kaza zai faru ilimin tasiri sai ya ce fa innahu batilun muharramun qaliluhu wa kathiruhu in dai tasirin tauraro ne yace da ilimi dan kadan da ilimi babba dukkanin sa haramun ne wa fihi warada al-khabarul ati akan sa ne hadisin da muke tattaunawa yazo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man kataba shu'batan minan najumi faqad kasaba shu'batan min as-sihri abinda ake koya wanda ya inganta shine waɗannan abubuwan guda uku da muka faɗa dalilin halitta ka san dalilin halittar taurari shine ado ne ga sama ka kuma san cewa Allah na kore shedanu da su ka san cewa alamomi ne da ake gane hanya wanda ake tafiya da su amma ka gane cewa akwai nasara akwai rashin nasara akwai daidai akwai rahin daidai akwai asara ko riba wannan abun baya da alaka da abin da Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi dan haka kenan a cikin taurari akwai nau'in ilimi da ake samu wanda ba daidai bane wanda bai daidai ba akwai kuma wanda suke hadawa tsakanin ilimin kasa da ilimin sama ilimin kasa shine wanne ne akwai wanda suke amfani da abjadiyya kamar yadda Abdullah dan Abbas ya faɗa abjad hawas hubbi kalaman sa'afas na'am abajada ko na eh abajada hataya hawaza eh abjad hawas hubbi kalaman ko na ka daghsun ko daghasa so asalin su sune harufan larabci a larabci harufa tsari biyu muke akai musu akwai huruful hijaiya akwai huruful abjadiyya hijaiya hine aka jera su alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un kha'un shi kuma abjada alifun ba'un jimun dalun ha'un wawun zayun hine hawas sai ha'un sai ta'un sai yayun asali da balarabe haka shine da yake lissafa harufan shi kuma da ya tahi sai yake lissafi da su kuma sai yake kirge da su kuma yake tsafi da su in ya tahi wadannan harufan guda 28 ne sai ce maka na farko yana matsayin 1 na biyu yana matsayin 2 na uku yana matsayin 3 na hudu yana matsayin 4 na tara yana matsayin 9 na goma yana matsayin na goma don aka tashi kuma ba za a ce 11 ba sai a ce 20 30 40 50 60 70 80 90 100 to ba za a ce 101 ba sai 200 300 400 in ka kare zai baka 1000 caccap wannan shine iyaka karshen kirgen balarabe ka'idar balarabe shine ba shi da wani kirge da ya haura 1000 har da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in kana karanta hadisi zaka ji a ce maka alf alf dubu sau dubu me dubu sau dubu miliyan ko yasa a hadisi ba zaka taba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka miliyan ba saboda karhen kirgen balarabe a dubu ya tsaya zaka ji a ce maka 70 alfan ko kuma alfa 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 ya zama nawa kenan biliyan kenan ko miliyan ya zama biliyan to da haka balarabe yake kirgen sa so waɗannan harufan da balarabe ke kirge da su to in ka zo da su zai hada da waɗannan harufan da taurarin watakil idan aure zai yi tambaye ka meye sunanka watakil sai ka ce Ahmad ko ya dauki alifun wace ce zai aura dariya kake na na'am wace ce zaka aura Hawa uku na sai ya dauka maka wata kil alifun sai ya dauka maka ha'un ga alifun ga ha'un alifun tana matsayin nawa tana matsayin daya ha'un abjad hawaz abjad hawaz hutti ba tana matsayin 8 ba zai kawo daya ya sa 8 in an hada su nawa zai bada na 9 ko to watakil sai ya kalla taurarin sama idan an samu haduwar tara da tauraro iri kaza wanne ne yake burji kaza me abin da zai fita sai ce maka to akwai nasara ko ba nasara akwai ci baya ko akwai barazana ko akwai dauri ko akwai mutuwa ko akwai kaza abin da zai lissafa sai ya gaya maka wannan shi ma idan an hada hidin nau'i ne na tsafi Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka duk yadda mutun ya kware in da ya fita daga waɗannan abubuwan to kwarewarka cikin taurari fadawarka cikin matsaloli Allah madaukakin sarki ya tsare mu abin yayi zurfi sosai waɗanda suka yi ilimin taurari in suna baka wani abin zai baka tsoro mutuka da gaske na taba jin wani yayi magana ya dai mun ce ana karatu ana gulma madadin mu ce samu ladan karatu yana samu ladan gulma ko na na muna magana akan kwarewar ilimin taurari wani naji ya faɗa ya ce tauraro kaza ya fito saboda haka azumin da za a yi na wannan shekarar za a haifi jinjirin wata tun kusan karfe 3 na rana ko karfe 3 na rana ko karfe 2 na rana saboda haka duk sasannin duniya inda za a nemi wata a ganshi za a ganshi saboda za a haife shi awa 14 kafin lokacin da za a fara ganin shi shi mana daga cikin ilmu ta'asir ko kuma ilmu tasiri ne wannan tasiri ne ko kuma tasiri ne yadda taurarin suke gudana da yadda suke tafiya na tasiri ne ai ya ce akwai tauraro kaza idan akwai tauraro kaza to ana haihuwar wata lokaci kaza saboda haka a wannan lissafin taurarin sai ya gano cewa tun karfe 3 na dare nake so in ce karfe 3 na dare za a haifi jinjirin wata rana 28 ga wannan watan da muke ciki ko 29 to idan aka haife shi duk inda za a nemi wata za a ganshi a ranar farko saboda zai samu awa 14 kafin lokacin da za a fara duba shi wanda ake cewa ba a ganin sa zaka tada wani lokacin bai huminti 5 ba ko minti 30 ko minti 20 yasa lokacin da zaka fito nema wata kin har ya wuce wani kuma jinjirin watan ana haifarsa ne da la'asar karfe 5 na rana ko karfe 4 na rana kafin duhun dare ya zo kuma ya mutu saboda haka ba za a ganshi ba so jinjirin watan da aka haifa karfe 3 na dare zai ci gaba da girma har ya samu awa 14 kafin ku fara ganin shi ko kafin a fara duban sa zai girma zai balaga wallahu ta'ala a'lam idan yana da wani tasiri to ya zama to ilmu ta'sir haramun ne
in kuma kawai lura ne da yadda taurarin suke da tsarin yadda Allah yake alakanta shi da rana da wata, wannan ilmu tafsir ne, ba shi da alaka da tsafi, wallahi ta'ala a'lam. Allah ya samu dace. Hadisi na gaba shine na Imam An-Nasa'i, min hadisi Abi Huraira, hadisin Abu Huraira yace, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi. A wannan riwayar, duk wanda ya kulla wani kulli thumma nafasa fihi, sannan yayi tofi a cikin wannan kullin, to wannan mutumin sihiri yake. Kawai a kawo maka zare, ko a samu gashi, ko a dauko wani tsumma a hada da sawun wani, a hada a kulle, ko a kawo zanan mata, a kawo lawurjan namiji a daure su, inda an karanta wani abu, to wani abun tsafi ake, ya danganta da irin tsafin da mai tsafi yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, wa man sahara, wanda dukko yayi sihiri, faqad ashraka, to yayi shirka da Allah madaukakin sarki. Wata riwayar, wa man ashraka faqad kafara, dukko wanda yayi shirka to wannan mutumin kafiri ne. Wannan kuma sai yace, wa man ta'allaka shay'an, duk wanda ya rataye wani abu, wakila ilaihi, to Allah zai barhi da wannan abu. In kana tsammanin akwai guru a hannunka, ko tsantsarka, ko kambu, ko laya, ko sa'a da muka yi bayani, wani abu dai da ka dauka a jikinka kake tunanin zai baka tasiri da kariya, to sai Allah ya barka da wannan abun, sai ka ga yadda za ku kare. Wa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, to wannan hadisin zamu tada mauqufi ne akan Abu Huraira, magana ce ta Abu Huraira. Wasu malaman ko suka ce magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Nisa'i ya rawato hi marfu'an. Haka Imam Zahabi yace wannan hadisin baya inganta, inji Zahabi, amma Ibn Muflih ya ce hadisi ne ingantacce. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, thumma nafasa, yayi huri. Wani irin huri ake nufi? Duk addu'a da tofi da zaka yi ita ake nufi. Eh, wasu malaman suka ce annafsu, hine annafku bi riqin khafif, duk inda kaji an ce nafsu, hine to hurawa za a yi amma da dan yawu kadan da yake fitowa. In an yi addu'a bismillahi arqika wallahu yashfika, ba tofa za a yi ba, dan yawu ne das zai fito daga jikin mai tofi ya taba, wannan ba matsala a jikin shi. To hi ma sihirin da manzon Allah ke nufi, a faɗi wasu abubuwa wanda suke da alaka da tsafi da siddabaru, a tofa a jikin wani kulli, wannan abin tsafi ne. Hine ce, wal muradu huna annafsu min ajali sihiri, ayi hura domin a samu tasiri irin na tsafi. Irin su ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka karantar da shi, ya yi karantawa kuma ya karantar da al'ummar shi, kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, ko kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri nafasati fil 'uqad, sharrin masu yin huri a cikin kulli. Kaga duk kalibi sihiri baya rabuwa da kulle-kulle, baya rabuwa da daure-daure, a samu tsumma a daure, a samu ciyawa a hada da kaza a daure, a yi tofi, an rike kwakwalar mutum, ko an rike hannayensa, ko an rike kafafuwan shi. Allah ya tsare mu, Allah shiga tsakaninmu da su. Da haka a kulle-kulle da tofa-tofi akwai sihiri a tsafi. Mata masu leke-leke, mata masu ziyarce-ziyarce, in dai an je wajen mutumin da zai yi kulle-kulle ya tofa, so wani abin tsafi yake. Idan yana tsafi aka raka shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bishara ta farko da ya fara yi ne ana rasa sallah ta kwana 40 zuwan kadai. Idan an yadda kuma, to akwai kafircewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Hadisi na gaba shi ma da yake bayani akan nau'in sihir, yace wa Ali ibn Mas'udin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbi'ukum mal'abuhu hiya namima alqalatu bainan nas al'abuhu, wanda suka yi dabtin kalmar suka ce bi fathin fa sukun, ana karanta kalmar ne ya zamanto an yi fataha a karafi na farko, ainun ay mata fataha, fa sukunun kuma sai a samu dauri a bayanta, shine al'ab sai kuma hu. Galibin abinda malaman luga suka faɗa, al'abuhu yana nufin as-sihru fi lughati quraish. Idan ba larabe ba quraish yace maka al'abuhu, to yana nufin tsafi, yana nufin sihiri. Wal'abuhu as-sahiru idan yace maka al-adihu yana nufin as-sahiru haka mai mukhtaru siha ya fada ko kuma mai as-sihahu haka ya fada to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anan alahan unabi'ukum mal'abuhu in ba ku labari me ake kira al-abuhu wasu malaman kamar da na fada sun ce ƙarya a tsafi wasu malaman kuma suka ce al-abuhu ita ce ƙarya kindume miyar ƙarya in ba ku wani labari wani nau'in sihiri eh ga ya mana ya rasulullah yace ƙarya ma tana zama sihiri wani lokaci hal unabbi'ukum mal'abuhu sai yace hiya an-namima ita ce annamimanci ya ake samun annamimanci ina annamimi na babu to wane ba mu labarin annamimanci yake menene annamimanci na'am malam bashari na'am na'am annamimanci hadin husuma a'a na'am yayi kamancacce ne da gulma ai ba mu san gulmar ba kuma sai mun san gulma za mu san abin da ya kamancacce ne da ita ko na'am daukan zance na'am abin da zai dauki tuna na'am na'am hal unabbi'ukum mal'abuhu hiya an-namima kindume miyar ƙarya da kindume miyar ƙarya ake annamimanci okay gulma hausa ce annamimanci giba fa kuma ita ce gulma ko ita ma larabci ce na'am to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce in ba ku labari mai ake kira al-abhu shine annamimanci hadin husuma kamar yadda malam ya faɗa daukan zance kamar yadda dan uwansa ya faɗa amma akwai nau'i na ƙarya da boyan zance a ciki ba za a gane gaskiyar me yake faruwa ba zai dau zance zai kai amma zai tsara zancen ya kera kuma zai shigar da ƙarya ta hanyar da abin zai yi tasiri a cikin zuciya sai yace hiya namimatu alqalatu bainan nas wacce take kaifa jiyayya da gaba a tsakanin mutane qala ko ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai yi bankwana da kai ba kuma ubangijinka bai yi fushi da kai ba zaka ga an yi annamimanci sai kaga wane na fushi da wane wane na kiyayya da wane bai san dalilin fushin ba bai san dalilin gabar ba yanzu wata barna ce aka raba tsakanin mutane kamar da mai sihiri wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji yanzu ma za a raba aboki da aboki ko a raba miji da mata ko a raba kawa da kawa ko a raba kishiya da kishiya kuma a kasa ganowa menene ya raba su kuma shine sihiri ko a samu wani abu da aka kasa gane ya abin ya faru wani abin sihiri ne sai ya ce alqalatu bainan nasu me jefa kiyayya a tsakanin mutane Yahya ibn Kathir sai yake cewa yufsidun namamu wal kadhabu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi sana in ka samu annamimi ka samu makaryaci a awa daya yakan iya barnar da boka baya iya yi a shekara guda daya in dai cikakken makaryaci ne yayi ƙarya ko annamimi yayi annamimanci to yana iya haifar da fitinar da boka a shekara guda ba zai iya jefa wannan fitinar ba yanzu wata matar tana so ta taba kihiyarta ko a kori kihiyarta sai ta yi hekara tana zuwa gurin boka sai dai a sarar sallah babu abin da za ta samu amma wani annamimin yana shigowa gida kafin dare an yi bala'i an yi masifa auren ya riga ya lalace yasa wani malamin suka ce dalilin tasirin da ƙarya ke da akwai annamimanci ke da akwai dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga su a cikin nau'ikan sihiri saboda suna jefa kiyayya suna raba tsakani kuma lokacin ba a gano me ya rabu tsakanin nasu. Wani mijin zai rabu da matarsa sai bayan shekara 10 ta tafi ta yi aure-aurenta, hiya tafi ya yi aure-aurensu, ƴaƴansa sun sha wahala tsakanin gidansa da gidanta, sai a gano abin da ya faru. Tana gidan miji, tana da na sani, yana wata auren wata matar, yana da na sani. Wata kilkumo wanda ya annami mancin da sihirin ko da ƙaryar baya duniya ya tafi. Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri. Akwai wanda zai mu misali guda ɗaya akan wannan? A irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man khabbaba khadimun ala sayyidihi aw zawjatin ala zawjiha lam yajid arafal jannati aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya gurbata wa mutun yaran gidansa ko ya gurbata masa matar shi ba zai taba jin kanshin aljanna ba har abada. Kai an samu ƙarya, kai an samu dauko labarin da ba a saka ba. Wani ba mu labari mana, kada a zargi mutum a ce hine. So duk wani labari da zai iya zamantowa fitina ko kutungwila zai iya faduwa ko da gaskiya ne. Abin gaskiya ne ya faru, amma in ka fada ka tabbatar zai haifar da husuma ko zai tabbatar zai haifar da fitina. To in ka dauko ka kawo wani abin bala'i ne. Mace tana gida tana kwance, mijinta ya gaya mata ya tafi Abuja sai muna. Kai kuma da kai ga hotel a Kano, sai kaga motarsa yayi parking, kaga hin ya sako daga kan beni, kai ka bugo mata waya, ni wance ina mijinki yace ya tafi, kici ya tafi Abuja sai muna. Ce ai ku gani ina kaza hotel, na ga motar shi kuma gahi yanzu yana sakowa daga kan beni, za a yi rigima ko ba za a yi ba? Idan gidan ya lalace a dalilin wannan, to yana shigowa cikin labari irin na annabimanci. Ko yanzu a zo a gaya wa mai gida, matarka ina ta tafi, ta tafi guri kaza, ce aiko na ganta yanzu a hanyar Niger za ta tsallaka wani gari da ake zuwa wani sihiri ko wajen wani boka ko wajen wani malami, ta zo ta yi taran tsarantsan duniya ka kiyarda da ita saboda wanda ya gaya maka ka yarda da shi. Ce ai wanda ya bar labari baya ƙarya, haka ake cewa ko? Tunda baya ƙarya to faɗa himana, in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. In dai fasiki ya kawo labari to a nemi labari. Yine ka'idar musulunci akwai abu biyu a din labari, duk girman ka duk malantar ka in ka dauko labari ka kawo, to a matakin farko sunan ka fasiki. Me zai dawo maka da sunan ka na salihi? Shine labarin ya tabbata gaskiya ne. Amma kana kawo labari to yanzu kana nan akan tozan la'arafin gaskiya da ƙarya, saboda ka kawo sunan ka fasiki. Daukowar kadai a hima sifa ce ba a santa. Idan an nemi bayani an bincika an tabbatar, to mutuncin ka zai koma yadda yake. In an samu sabani a hanya, mutuncin ka zai koma? Ba zai koma ba. Shi yasa kenan ita sigar yadda aka kawo labarin, akwai kashe guyar mutane akan dauko labari su kawo. Shi yasa ba da labari bane yake da alkhairi, musamman wanda zai bata abokantaka ko ya bata aminantaka ko ya bata auratayya ko ya bata makwabtaka ko ya bata sunikayya ko bata zamantakewa, waɗannan duk ba daɗi, babu alheri a cikin ɗauko su. Wa alaikumus salam. Mutum na? Eh. Na. Eh. Na. Eh. Na. Shi wannan mai neman auren shi ne annamimi, tun ai zuwa ya tambaya da Allah zan nemi auren wanci, sai ka gaya masa gaskiya, he ya koma ya gaya wanci. Yanzu annamimin da muke nema shi wannan mai neman auren shi ne annamimi, kuma an gaya masa ko ba a gaya masa ba, ba zai ka ba za a ba shi aure ba. Shi ne ka'idar magana. Yanzu wani abu fa shi ne hana ba da labarin gaskiya akan aure. Da kyar na kwaci wani mutum, Allah ya kaddara alkali bai daure shi ba. An je neman aure, wani ya lallaba ya guje wa garinsu, ya zo tambaya da Allah ya bugo masa waya, wane kai amini na ne, wane wane ya zo neman aure, mai kike gani? Yace dan shi'a ne. Kaga kafin wannan kitsin ya mutu, wallahi an yi wahala. A higanan a fitanan. To inda dan shi'a ne kana shi, an ce ka da shi, an ce me aibu? ka je neman aure aka ce dan izala ne yanzu din duniya annaje neman aure aka ce ba dan izala bane sai in fasa wallahi duk duniya annaje zan ja dan izala zan je da aka ce dan shi'a ne aka ce ba za a bahi bai aka dinga dambarwa to yanzu kenan kaga shi wanda ya ba aka ba wa labarin ya koma siffa ta farko yana fara ga muku cewa hi annamimi ne tunda da bai tambayi labari ba da bai dauko ansar da aka bashi ba da za a samu fitina ba za a samu ba sannan kuma ko an tambaye ka yanzu a aure ya kamata mutane zaman to suna da hankali suna da taka tsantsa dan uwa aboki aka bai neman aure aka ce dan Allah wane kai na ga ahlus sunna ne dan uwan mu bisa amana wance ya kamata a aure ta ya zaka ce yace to ni dai a cikin abubuwan da na sani zan ga ya maka daya yace na taba ji wane ya zo gurin ya sarfa mata ashar ya ce ni mu yi kaza da ke yaya na yayi kuma kanan mu kikyare neman shi a gida ɗaya mutum nawa yace kawai dai wannan hizan baka yake auna sauran kuma kawai da ya fita sai ko ba ya sami yarinya yace ai an ce mun kaza amma duk da haka zan aure ki hi ustaz akaramuka da dai gida zai tafi da karfin guyarsa ustaz akaramuka Allahu yanzu kaga izgirnci yazo kenan yace yanzu kai ne mai cewa kaza yace wallahi naji kamar ruwa ya cinye yanzu kaga asigar wannan yanzu ba an samu sabani ba tsakanin wannan gidan da wannan gidan a labari da na kawo na farko har da shari'a a tsakani da shiga kotu da komawa kotu da daukar lauya da sulhu akan wannan kalmar yanzu wannan mutumin da ya fasa labarin da aka bada yanzu hine annabi mai a tsakanin tsakani yasa ni kaida da na aje hine duk wanda aka zo neman aure kawai kai hannunka mai sanda ko a gidanku ne karka bude magana ya kamata a aulwa ne ka ce to a yanzu abin ne sai an jinjina ka faɗi magana abu ake jele da kai ko kaga yanzu kai haka in dai mutum mai hankali ne mai gaskiya al isharatu takfi labiba takfi labiba ishara ta ihi mai hankali in ko mutum ya rima to duk abin da ya gano shi zai gano kuma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajje idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju a auren mashi abinda ka sani na gaskiya kawai ka fada amma ka sanya za ka fadi wannan labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tazo tace wane ya fito zawarci na akwai wane yace wane warwaci ne baya sakin kudi ko mutsiyaci ne bai da kudi ma baranta na ya bada fasu'ulukun la mala lahu yanzu ka je neman aure aka nemi labari kuma wata kille ma mu masallacin ku nace gaskiya nan matsiyaci ne kar ku bahi za ka kara koma sallah masallacin mu na wala ba ka je ba ka dinga masa status kenan oh amma malamai hadda magulmata haka kwarara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa su'ulukun la mala lahu bai da kuɗi nabiyin fa yace wannan mai yawo ne kina da miji kamar baki da shi ana daura aure bayan sati ɗaya zai koma Lagos sai wata shida ai kware da gaske ba ka yan Lagos suke ba duk wanda ka san yana tuka babur a Lagos ya zo neman aure a gidanku kar a bahi ko za ku masa ɗawainiyar ciki ko za ku mai suna ko za ku riƙe masa yaro kuma ko za ku aure masa da yaro in kuka bahi ma wahala kuka bawa haka manzo Allah ya faɗa mata la yadau asahu an atiki yace amma yake je an kihe Usama ta duka waɗannan zubar da su je kike aure Usama haka ake shawara aure amma lokacin musuluncin ake da gaske na kace na uku a wannan hadisi ai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda dai sunan bin aka bada labarin akan su na hira ila yadau asahu an atiqihi fassara ce ta zama guda biyu la yadau asahu an atiqihi mai yawo ne la yadau asahu an atiqihi da bulalarsa kina yanzu zai fara tarkwada miki kage kenan ba a san mai dukan mata kenan shi ma a cikin maza ai a cikin maza dan karamin laifi yanzu zai baki zai kulle gida ya tasa ki kuma har yanzu akwai su kuma sun fi zaman lafiya da matan wallahi wala an kika taba hai ba wani zancan yaji ba wani zancan fihi ba wani daina cin abincin ki kawai sakata zai sa yadda zuciyarsa ta ga masa ke ma jikin ki ya ga miki amma bai dace ba na ga lada ga wata fatawar mallaci a ce an ka tasa ta akwai lada eh wallahi ta khafuna nushuzuhunna fa'iluhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna amma ba kowane irin duka bane shi dukan bai wuce na wasa bai wuce na soyayya ba amma matakin farko akwai hakuri akwai wa'azi sannan akwai yaji wani aboki na muna tattauna da shi ya ban labarin matsala kaza da kaza da kaza nace kai hakuri yace wani aina ku ne yace hi aure labarin can hakuri kawai ko ki masa yadda yake so ko ya ci kaniyar ki ko ya sake ki wani zancan hakuri ce wallahi malama na ba namu bane ba kuma duka dai ba wani tunani ba ka zo ina ce kawai ka hakuri ce ina yace wallahi wannan naku ne yace kawai yi yadda ake so ko kuma a ca saki kawai ke kuma har abada ba za ka taba samun mace yadda kake so ba ka dora ta ba na san kaza in an yi kaza za mu zauna lafiya kalau aki a wallahi kai din banza wata kil kana dagawa abinda za ta saka mai ta maka wata kil ma ta manta kenan wata kil ma an ka karanta matarka ba na so to hidan zai nannaga mata akan wannan abin yidin mu ga me zai faru Allah ya rufa asiri so dai abinda muke magana akan annabimanci in an nemi labari akan aure ka bada ka fidda labarin to hakika mutun ya zama annabimi kuma idan da gaske ne dabi'a ake nema da halaye na kwarai in ya fidda labarin ya ga muku mun tambayi wane wane ya ce mana kaza akan gidan to kar ku bahi saboda mai ka'ida ne a yadda da hali da dabi'ar mutun idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu a cikin khuluq shine hadda kaucewa hadin husuma in ku ka zo an baka aure kuma ka bar wasu da husuma to akwai matsala wallahi na san case din da matar da tazo ta nemi shawara a gidan mutane wani zai nemi aure na yana neman aure na magana ta zo karshe ya kamata ko bai kamata ba suka saki jiki suke ba ta labari tsakani da Allah alheri ko din take kuma ta je ta saka recording din ga murya kwarakwara ga bayani kwarakwara saboda Allah yanzu akwai adalci kaga ƙarshen annabimanci in ana hukunta annabimai waɗannan mutanen annabimai ne kuma in waɗannan mutanen suka yi gaba suka yi jituwa wataƙil suna da dalilin kin jituwa duk da cewa ba musulunci bane amma waye jefa wannan mutumin hiyan namimatu alqalatu bainan nasi Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri na'am na'am eh eh da wasu yake a wasu abin da suka kai su suka gawa shi eh shi ne da masarai ya aure ta kada ari alhamdulillah Allah ya kara eh zuwa suka yi suka tambaye limamin unguwa fa da Allah ya yi mada bincike ya musu bincike tsakani da Allah alhamdulillah ya ba su labari aure saki gare shi suka gaya wa wanda yake neman auren liman ya ce aure saki gare ka ya samu liman ya ci kaniyar liman ai ba ka baka ce ya ci mutuncin sa ya ci mutuncin limami kuma aka ba shi auren yarinyar tana aihuwa kuma he koro musu gida yanzu ba practical ba kenan sun karbi theory kuma yanzu ga practical kuma ba hushi ya faɗa duk wanda bai ji bari ba zai ji huhu shi ne ka'idar magana shi yasa wallahi yanzu a neman aure ya kamata mutane su yi taka tsantsan kawai mutum ya zama mai hankali ka ba da ansa kar kai munafurci amma ka yi taka tsantsan wane muke tambaya da Allah ya kuke da labari a kan shi ce to ni wallahi dai ban sani ba amma dai ina ga ku tambayi yan unguwar wane ku tambayi yan kan tudu ku tambayi yan nasarawa ko guri kaza a Abuja ko guri kaza a bakin kasuwa ko yan uwanci yanzu ka gankan lissafa masa mata hida ko bakwai kace ku je ku tambayi yan uwansu ya akai akan zamantakewar wata kai da yana da hankali yanzu a hekarin sa har yake da mata 6 7 8 ai baka ce mai magana da aure saki amma magana ka masa mai hankali je kana sarawa kusa da guri kaza da kaza ya auri wata tambayi wanta ko kananta mai hada su je ka kan tudu je ka dan ta noma je ka kaza ai dan ka lissafa masa hida bakwai mai hankali sai aka kawo bashi wannan ba mai rukun aure bane ba tunda in dai ba kaddara ba zai wahala a ce mutun ya aure mace 1 2 3 4 5 6 7 a ce bai samu ta ne da ta samu daidai da shi ba wallahi akwai abun mamaki in suna da laifi ko kuma ba za a rasa nasa laifin ba Allah ya rufa asiri muna magana akan cewa mai andamimanci da makaryaci suna barnar da boka baya iya yi a shekara wa muktabahu ma'anar wannan hadisin annan namma ghairu sahir walakin yaltahiqu bihi fil ma'na abinda dai hadisin yake nufi baya nufi fa annamimi matsafi ne amma yana yin aiki irin aikin da matsafa suke na raba tsakani da jefa fitina da rahin jito a tsakanin al'umma Allah shiga tsakanin mu da su walahuma an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala inna min albayani la sihra lalle a cikin bayani akwai abin da ke sihirce kwakwalwa akwai abin da ke kama tunani yanzu kenan kamar zargin zance ake ko kuma yaban zance ake iya tsarin magana bayani na zargi ne me yasa ya zama zargi an kama masa sihir na'am ka san me yasa aka faɗi hadisin Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan Allah da ya halicci mutum sai ya ce ya koya wa dan adam tsari da bayani da inda baka da bayani ba za a gane ba me kake nufi har aure da aka baka da ba za a baka ba da baka da bayani he da kai bayani aka fahince ka ba aka san aure kake nema sannan aka baka he kai bayani za a gane abinci kake so sai kai bayani za a gane baka san me yaji ko sai kai bayani za a gane baka san me gihiri wannan daga cikin khalaqal insana allamahul bayan sannan wani ne suka zo wakilci ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayani sai ga wani dan karami ya miƙe zai bayani in ban manta hadisin sinsin ba ko kuma Umar dan Khattabi ne suka zo gurin shi ce wane ne zai yi magana sai wani ɗan ƙaramin yaro duka bai wuce shekaru 16 ko 17 ba ya miƙe ga dattawa ɗan shekara 60-70 sai ya ce ya gulam kabbir kabbir ka ba manya dama mana sai ya ce su ne suka wakilta ni sai to faɗi abin da yake tafa da ku da ya fara bayani Umar ɗan Khattabi kawai sai shiru yake kallon shi lokacin da ya ƙare bayani gaba ɗaya ya riƙe Umar ɗan Khattabi tab da bayanin shi shi ne jinjina abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna minal bayani la sihra lalle a cikin bayani akwai abin da yake tafiya da hankali da tunanin mutum saboda duk abin da zai kama ka gamsu da hujjoji da bayani an riga an gabato maka da shi tun muna yara kuma kun wata kiltun kuna primary kun san akwai wanda in ya tsara to ya fita ko duk laifin da zaka ce kar ku bar shi ya tsara saboda ko babba ya samu dan shekara 60 dan mitsitsi a kasa in ya funsa bayani wallahi akai kaza akai kaza a ce Allah sarki ya gama da kai inna min albayani la sihra Ammar ibn Yasir ya rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa daga cikin mi inna alama ta fiqihun mutum shine ya zamanto a ranar juma'a ko idan an tahi bayani lokacin da za a dauka ana sallah hi yafi tsawo akan lokacin da za a dauka ana huduba yanzu hudubobin da muke suna daga cikin hudubobin karshen zamani tsawon bayani gajeruwar sallah yanzu idan ka zo sallar juma'a he kai minti 30 kana karatun qur'ani da ka tayi huduba he kai minti 2 sati mai zuwa za ka samu kwastomomi za su ragu ko saboda abin tibi ba abin da za su iya fahimta amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka bayani na minti 2 to wallahi aka ajiye wani zai yi awa 5 wani fa a cikin masu fasaha kenan wani zai iya kwana 3 wani zai iya sati wallahi bai kama abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani a cikin wannan minti 2 ba so mu yanzu kamar ƙarshen duniya ne yazo akwai gwaranci zaka dade kana kawo misalai da ayoyi da kwatance ba amma fuskanci ina ka sa gaba ba saboda haka lokacin da za ka kare hudu ba an gaji wanda ka in ka tashi kiran sallah ko ka tashi sallah ka dan takaita ta wannan alama ce ta alkiyama ta zo karshe kaga doguwar huduba gajeriyar sallah to sai manzo Allah ya ce mi innatul fiqhi alamar fahinta aga hudubar karama sallar doguwa sai ya ce wa inna minal bayani la sihra a cikin bayani akwai abin da yake kama kwakwalwar mutane so shi yasa kenan akwai inda za a iya samun bayanin minti uku ya gamsar to yafi alkhairi akan bayanin minti 10 ko minti 30 saboda wannan bayanin dadewa ake ba a manta hai ba idan ya kama kwakwalwa anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan bayanin na inna bainal bayani da sihra al-maqsud da yace wal bayanu nau'ani shi dai bayani nau'i ne biyu ne al-awwal bayanul labudda minhu akwai bayanin da ba makawa kawai sai an yi shi wa hadha yasriku fihi jami'un nas bayanin dole duk dan adam yana yin irin shi fa kullu insani idza jaa qala inni ji'tu dan adam idan ya ji yunwa zai ce inni ji'tu da ainun ko ba inni ji'tu ba me bambanci da ji'tu da ji'tu ji'tu nazo ji'tu ina jin yunwa kaga yadda hadarin canja me canjin harafi ji'tu da alhamza nazo ja'itu da ainun ita kuma tana nufin dajin yunwa ana ta tattauna haka ba kake ga yawa mai restaurant ko ji'tu eh na ganka ai ko kake ga yawa mai bara gidanku kada ce musu nazo eh zan ga yawa mamarka kazo hikenan amma an kace mata ja'itu yunwa nake ji to yanzu ta san abinci za a tandajar maka wa idza atasha qala inni atishtu haka idan ka ji yunwa ko ishura zaka ce musu ina ji ishura wannan bayanin diyar da kai bayani akan sa babu wani abin damuwa asani bayanun bi ma'anal fasahati tamma allati tusbil uqula wa tughayyiru al afkara akwai bayani wanda yake dauke da fasaha da zalakar magana wanda in ka ji yanzu zaka ji an tafi da tunaninka kamar an mai da kai bawa kawai tunaninka ka bawa mai huduba ko ka bawa mai yani wa tughayyiru al afkara da kana zabarbaka kana cewa a bari za ku kahe dan kazansa da wukarka da takofinka a hannu da an fara bayani ya ga mutun yayi laqas in aka jima haye mai da takofin cikin ajihu in aka jima haye zauna in aka jima haye fara huci yanzu duk an masa an warkar da shi yanzu kaga ba wanda ya taba hi ba wanda yace zauna iya bayani ne ya tafiyar da shi to akwai bayanin da yake dauke da irin wannan wahiyar lati qala fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallama inna bainal bayani la sihra lalle wani bayanin kamar sihiri yake wajen tafiyar da kwakwalwa da tunani mazmum am mashkur abin zargi ne ko abin yabo ne ya danganta da kawai me aka yi da bayanin har yanzu akwai bayanin da ana da buƙatar ta zulhu da maslaha da daidaita kan al'umma yanzu irin bayanin in yazo a wannan sigar duk da an ce masa minal bayani la sihra abin so ne ka zo da wani bayanin ka yaudari mutane masu 419 bayani suke masu auri sakin bayani suke ko masu damfara bayani suke masu kaza bayani suke yanzu kaga wannan nau'in bayanin da suke ya tafiyar da tunani da hankalin mutane wannan hima duk sihiri ne dan zai kira ka a waya ga maka shi dan sako ne baya cikin mutanen da ake ganin su amma zo ka je ka yi tsako alqur'ani ka buda ka karanta ka dawo za a ga maka abin da za a yi kaga ka saki ziki in ka zo sai ya ga maka cewa to yanzu wannan qur'anin da ka karanta nemo naira 300 je ka nemi tsaffi ko makafi ka ba su ka dawo je ka sayo turare in ya keta maka bayani ka dauka kamar Allah ne ya turo wani aljani ko wani mala'ika zai taimake ka daga kare in ka saka kudin ka saka wa banza yanzu nau'in bayanin wannan sihiri ne kaga ba za ka ce abin yabo bane ba an yi amfani da shi ne an tafiyar da tunaninka an tafiyar da kwakwalwarka an yi zalunci to wannan abin yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki baya so ina ga hine karshen babi din ko sai fihi masail a babin akwai mas'aloli al'ula innal iyafata wattarka wattiyarata min aljibti wani abubuwan da muka yi bayani a wancan satin ma da yace su ma dukkanin su alaka ce da sihiri da bokanci tafsirul iyafa wa tarki asalisa anna ilman nujum nau'un min anwa'is sihr ilmin taurari in an wuce daga abin da Allah madaukakin sarki ya halicci taurarin shi ma nau'i ne cikin nau'ikan sihiri annal aqda ma'an nafsi min zalik idan an yi kulle-kulle, an daura tsummomi, an daura kaza, an daura kara, an yi mutum-mutumi, an yi wane ne, aka hura, wannan shi ma nau'i ne na sihiri, nau'i ne na tsafi. Al-khamisa, annan namimata min zalim, annamimanci shi ma yana irin aikin, aikin da sihiri yake yi saman da Allah ya kirga shi a nau'in sihiri. As-sadisatu, annan min zalika ba'dul fasaha, wata fasahar, wani iya zancen. To shi ma kamar sihiri yake, kamar tsafi yake, zancen ne zai yi irin abin da tsafi zai. Sai ka da hayyacinsa ya gane cewa ai wannan bayanin da aka min da na lura da kaza bai faru ba. Wallahu ta'ala a'lam. Abinda muka faɗa zaman to daidai, Allah ya amfane mu da shi. Wanda yake akwai kuskure, Allah nuna mana daidan mu gyara mai aiki da abin da ya dace. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin. Da wannan ina ga muka kawo ƙarshen karatu na maza har sai a bayan shekara insha Allahu ta'ala. Ina ji mun yi karatu uku kenan ko hudu bayan azumi, hine shekara ai insha Allahu mun yi karatu uku ko hudu. Mata suna bin mu bashin karatu ko ba sa bin mu? Na'am. To insha Allahu muna da karatun mata sati mai zuwa, sai zama ta su ma karatun majalisin su a sati mai zuwa za mu rufe insha Allahu ta'ala. Da wannan yake nufi duk karatuttukan mu na maza mun rufe su sai a cikin Ramadan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu. Rana ta yau muna da karatun mata a cikin wannan masallacin, kuma shi ma shine nasu na karshe insha Allahu sai cikin azumi. Na'am.
Kullun da ran da ake wa yara na magani da
yi. Na'am. Na'am. Ai mai ta magana akan zare, kawai damfara ce. Zamfara ce. Mutum kawai samo zare, kawai daura na zare, zare. Damfara ce. Me ya kulla a ciki? To ai ya kulle. Sannan daurawar, ai muhallin kilaf ne na malamai. Sannan idan sunan Allah ne ka goga a jiki ka daura yaro, in zai hawo fofa da shi zai hawo. In zai gaban daki da shi zai fita. In kana amfani cewa wannan addu'a ce da kai ka tofa, to dai sai gaban daki ai. Kuma zai kwalala kansa in ai ma dan fitsarin kwanci. Allah ya rufa asiri. Na'am. Jinjirin wata. Na'am. Na'am. A da ba a ganin jinjirin wata a ranar da aka gan shi, yanzu kuma ga kwaro-kwaro ana ganin shi. Daga cikin fiqhun sarkin musulmi ne na yanzu, kuma tunda yana sarkin musulmi haka za a yi ko? Mu dai lokacin muna yara irin watan da muke gani a ranar farko, to a da dai ya yi kwana biyu uku ake masa wannan ganin. Yanzu kuma ya ce a ran nan aka gan shi, kuma haka za a yi, ba yadda za a yi. Yadda aka damu haka za a sha. Na'am. Na'am. Kwarai da gaske. Inda laifin ya za a yi? Kowa ya bangare? Shi in ka bude kofar cewa kowanne ya gani ya gaya wa shugabansa, shugaban ya sanar, to kofar fitina ka bude. Idan shugaban izala ya sanar, ɗan izala kaɗai yake shugabanci. Idan shugaban ɗariƙa ya sanar, ɗan ɗariƙa kaɗai yake shugabanci. Idan shugaban shi'a ya sanar, ɗan shi'a yake shugabanci. Ai duka waɗannan sun sanar. Akwai shekara da ƴan izala sun sanar da sun ga wata, akwai shekara da ƴan ɗariƙa sun sanar da ƴan ga wata. Duk shekara ƴan shi'a ganin watansu daban ne na ɗauka da saukewa. Wanne ne haɗa kan ƴan Najeriya? So wanda zai iya faɗa a yadda ko da ba a so, ita ce kuma muryar da za a saurara shi ne ta sarkin musulmi. So shi ne a yi ƙoƙari a wayar da mutane a haɗu a kalmar sarkin musulmi, ya fi nuna haɗin kan al'ummar musulmi, ya fi nuna cewa kuna tafiya daidai. Ko da kuna da damuwa ko ba ku, kuma tunda muke ba taɓa jarrabar mu akan ganin wata ba, inda jarrabawar ma ke na hai yanzu, so haƙuri da ita za ta wuce insha Allahu. Muna raye sarakunan musulmi nawa aka yi, wataƙila muna raye a sake wani, wataƙila ma mu raye za a sake wasu. So da ka dara kan al'umma ka ce kana dawo ka haɗe su, yana da wahala. Gara ka basu suna dunƙulan ya fi alkhairi. Yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya karantar da su, yace za a yi wasu limamai ko shugabanni. In sun tahi sallah za ku ga in Allah ƙwaro-ƙwaro da sar zuciya a cikin sallolinsu. Yace ya zama, yace ku bi su sallah.
haka manzo Allah ya gaya musu fa in asabu falakum wa lahu in sun yi daidai kun yi daidai in sun kuskure sun yi sallar ba daidai ba zanubin kuskurewar yana kansu da lalacewar sallah ku sallar ku tana nan lafiya kalau to idan an yi haka akan sallah ai sallah tana gaba da azumi bin shugaba akan azumi in yayi daidai gaba ɗaya da mu da shi mun yi daidai in an yi kuskure mu na mu fa daidai ne ba abin da shafi azumin mu sarki musulmi ya ce ɗaya ga wata ɗaya ga wata har a gurin Allah shine ɗaya ga wata asawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yafturun nas so sarki musulmi shine yake da wannan alfarma shi za a ga duk yadda za mu yi zafin kai kawai dai mu yi zafin kai amma dai sarki musulmi ne sarki musulmi abin da ya faɗa kuma shine maganar sa kuma ta fi kama da a haɗu akan ta kowa wallahu ta'ala alam na'am wa alaikum assalam na'am annabi manci na'am yake so zai bada eh rahim mutunci shine kana tsaka mai wuya haka ba huje ya faɗa wannan kalma ta saba akwai wahala fa ko wannan tsaka mai wuya ce aure ne za a yi da wanda zai aura da wanda zai aura ko ne kana da alaka da shi kuma ka san akwai fitinar da za ta biyo baya a bayan an yi auren kuma ga magana ta zo gangara in ka je ka ga uwar amarya ko uban amarya ka ce kar a bada fitina kaza za ta biyo baya kai ma wani annabi mincin ya faru da kai ca za su yi baƙin ciki kake musu musamman idan mai kuɗi ne musamman idan maraya ne za su yi baƙin ciki kake musu in kuma ka koma kawai waɗannan wa'azi ba lallai ba ne saurare ka dole sai ka yi taka rawar da za ka taka su waɗancan ka nuna musu wani abu na ƙalubale shi kuma wannan ka masa nasiha wannan abin da ka ɗauka bai dace ba baya cikin tarbiyyar musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana fa laysa minna duk wanda ya mana algus ya ha'ince mu baya tare da mu duk wanda ya aure da niyyar ramuwa ya ci zarafin wani akwai nau'i na algus a ciki akwai nau'i na tozartawa da cin mutunci ana aure ne tsakani da Allah kuma ana aure ne da ba a sa mashi ajali ba ba a sa masa ranar rabuwa ba kawai mutum ya zo neman aure zan auri wance in na aure ta hei mutuwa za ta raba mu Allah ya sa mu in za mu mutu rana ɗaya za mu mutu wannan shine aure shine gaskiya akan aure amma babanta ya mun rahim mutunci bara'in aure yarinya in ta zo hannuna zan gasa su akwai ha'inci a ciki manzo Allah ya ce baya tare da su kamar sa irin wa'azi da kalmomi ka ja hankalinsu su kuma iyayen a hikima kake gaya musu shi duk da aure ya taho gangara amma ku ke nutsawa a wajen bincike fa kada ku je ku yi auren da za ku samu ba daidai ba kada ku je ku yi baya ta dawo anya kun binciki niyyar shi kuna tattauna da abokansa kuna tattauna da aminansa in kai sau ɗaya kai sau biyu kai sau uku ko zuciyarsa ba ta so za ka gaya musu akwai wani sako da kake badawa dole dai mutum ya yi taka tsantsan kada ka yi wauta a ba da labari kuma hau kada ka zauna he matsala ta faru ka ce ai dama na san za ta faru to ba kai komai ba da ka san za ta faru wallahu ta'ala alam Allah rufa mana asiri na'am na'am na'am.